Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani dauke da labarin wani matashi dan unguwar Yalwa a karamar hukumar Dala wanda yake tsare a gadirin din kotu kuma wani tudu wani gangare aka yi zargin yayi tsalle ya daki rufin kwanan saman gadirin din ya kuma barke sili da rufin kwanan din kuma ya ranta a nakare ya arce wanda tunda farko an kamo shi ne ko in ce an kawo shi kotun ne da wato ainihin zargin hada kai su biyu da kama wani kosasshen rago kuma suka riga suka yanka shi har ma sun fede shi kuma suke shirin yin soye a cikin wani dan sako na yankin unguwar wani tudu wani gangare kuma bayan tsawon masu ragon suna tsawon lokaci suna ta nema aka samu nasarar gano su da wancan rago a fede suna shirin yin soye wanda bayan an kawo su kotun ne shi da wancan aboki nasa kuma aka karanta musu tuhumar suka amsa aka ayyana cewa za su biya masu rago wannan kudin su naira 60,000 da aka yi wa ragon kima wanda kowa zai biya 30,000 su biyu kuma yana tsare a wannan gadirin din ne lokacin tun a lokacin farko-farkon dawowar rahoton corona kafin kotun ma ta samu cika kamar yanda take a halin yanzu ya faki numfashi ya tsalleye da ki rufin kwanan gadirin din ya arce kuma tun a wancan lokaci har ya zuwa yanzu suka ci gaba da wasan buya tsakaninsa da jami'an tsaro inda a wannan karan suka samu nasarar kamo shi kuma aka sake dawo da shi cikin wannan kotun dai ta farko da aka gurfanar da shi da tuhumar wato ainihin kama ragon al'umma kuma a yanzu aka sake ciko mata takardar tuhumar guduwa wanda yanzu haka ko in ce nayi arba da shi a wannan gadirin din dai sai dai kuma yanayin da yake ciki ya bambanta da irin yanayin da aka saka shi a farko domin dai a wannan lokacin akwai sarka ko in ce ankwa kenan da aka sa masa a hannu guda daya aka kuma hada da jikin ainihin kofar gadirin din aka sarkafe don gudun kar a sake kwata yar gidan jiya kuma idan dai kowane lokaci ya zuwa yanzu daga kowane lokaci ya zuwa yanzu zai iya tsayawa a gaban alkali domin a sake karanta masa wannan tuhuma ta biyu ta guduwa ala bashi muji yanayin amsawa zai yi ko kuma a musawa zai idan kuma hali yayi mamu tattauna da shi mu kuma kawo mai sauraro yanda al'amarin zai wakana a shirye-shiryen mu na gaba idan hali yayi ko kuma idan mun samu dama gabanin wannan zango ya kare Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.